Game da wasan neman shiga cin kofin duniya da ake na shekara 2018 wanda za a yi a kasar Rasha, a yau kasar Iran za su fafata da kasar Uzbekistan da misalin karfe 6 saura kwata na dare a gogon Najeriya. A bangaren gasar cin kofin duniya da aka yi na shekara na 'yan kasar shekara 20 na shekara 2017 wanda ya gudana a kasar Koriya ta Kudu a jiya, kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila 'yan kasar shekaru 20 sun samu nasarar lashe gasar, inda kasar Ingila ta samu wannan nasara ne sakamakon doke ta kwararta ta kasar Venezuela da kwallo ɗaya mai ban haushi. Wannan shine karo na farko da kasar Ingila ta taɓa samun lashe kofin duniya, kuma shine karo na farko da kungiyar ta taɓa zuwa wasan ƙarshe tun shekara ta 1996. Ingila dai ta shafe sama da shekaru 51 ba tare da ta ɗau wannan kofin ba sai a bana. A tarayyar Najeriya kuwa bangaren Premier League na kasar na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya an buga wasa na mako na 24 ga yanda wasan ta kaya. Plateau United a gida ta lallasa Gombe United da kwallo 5-1. Abubakar Bukola Saraki ta samu nasara kan Lobi da kwallo 1 mai ban haushi. Rangers ta doke Akwa da kwallo 1 da babu. Kano Pilas ta doke Sunshine da kwallaye 3-1. Katsina United a gida ta doke Alkanami da kwallo 3-1. A sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Wikit Wares da ke garin Bauchi ta lallasa Niger Tornadoes da kwallo 1 mai ban haushi. Mountain of Fire and Miracle ta doke Shooting Star da kwallo 1 da babu. Wikit Wares ta doke Niger Tornadoes da kwallo 3-1. Mountain of Fire and Miracle ta samu nasara akan Shooting Star da kwallo 1 mai ban haushi. Remote Star ta samu nasara akan Nasarawa United kwallo 1 tilo. Rivers United ta doke Ifan Uba da kwallo 2-1. Plateau United dai suke jin ragama har yanzu da maki 45 a mako na 24. Ifan Uba tana mataki na 2 da maki 40. A bangaren saye da sayarwa ɗan wasan kwallon kafa na duniya kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na kasar Ingila ta amince za ta sayi ɗan wasan baya na Benfica mai suna Victor Lindelof akan kuɗi Euro miliyan 35. Har ila yau Manchester United din ta matsa kaimi wajen ganin ta sayo ɗan wasan gaba na Real Madrid mai suna Alvaro Morata akan kuɗi fam miliyan 60. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na zawarci James Rodriguez ɗan shekara 25 daga Real Madrid akan kuɗi fam miliyan 50. Ita kuwa Real Madrid tana buƙatar da a biya fam miliyan 70. Barcelona tana neman Marco Berratti akan zuzurutun kuɗi Euro miliyan 100. Shi kuwa Riyad Mahrez na Leicester City ya ce ya fi sha'awar koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a maimakon ya koma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Daga ƙarshe, Manchester City ta amince da ta sayi ɗan wasan gaba na Arsenal Alex Sanchez, ɗan wasan da ya rage tsora watanni 12 gama kwantarakinsa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, sai dai ɗan wasan ya buƙaci da ya bar kungiyar kafin wannan lokacin. Huta lafiya.